بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد السلام عليكم ورحمة الله كما يدمك بيادي duwani fasali kama ko sanal ula ko sanar saniya ko sanar salisa duk inda nake yin darasi a karshe sai na huda wani dan lokaci wanda zan yi darasi na halka bai da alaka da jami'a darasi ne kawai na halka wanda ke bukata ya soyi littafin ya rika mutaba'a kuma amfani shi don saboda wanda suke bibiya ta hanyar majmu'at da sauransu ba nan kadai zai takaita ba duk kowane fasali da koyi littafin da muke wanda dalilin wannan ne har yanzu muka kai ga sahih al-bukhari mun yi nisa yanzu wajen hadisi na 2000 mu karara sunan ya bi daud haka nan ga littattafai da dama da muka sauke ta wannan hanyar ne a bara da yan sanar ula mun sauke nukhbatul fikr wanda mun ganta anan da yan sanar salisa mun sauke al-muqiza mu kuma da yan sanar salisa mun sauke dai lokacin suna tsaniya mun sauke at-taqrib wa at-taysir da su littattafai da dama mun sabke su ta wannan hanya to bare tare da ƴan wata sana mun fara sunan muqaddima ta sunan na al-Imam Ibn Majah muna da al-kutubus sitta na sunna Bukhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Abu Dawud Ibn Majah al-Imam Ibn Majah shi littafin shi kamar sunan ad-Darimi ne mun yi Darimi ma mun yi muqaddima shi hadisi 600 da wani abu to yadda darimi yake da muqaddima mai muhimmanci haka al-Imam Ibn Majah shi ma littafin shi yayi al-muqaddima wanda ya kawo ta abubuwa da suka shafi aqida da na martabar sahabbai da zaburu su akan neman ilimi ya kawo hadisan da suke bayani kan wa'annan to duba da muhimmancin shi muka sa muqaddima ta sunan Ibn Majah a bara mun fara ta da wasu ƴan sana bu mu kare ba lokaci ya zo to yanzu satin da ya wuce na ce muku da zan mi wannan الباعث الحسيس في اختصار علوم الحديث انا ابن كثير تو سي انا tuna da wannan bamu yi da sashi ba a bare da muka fara shi da wasu kenan zan mu yi da sashi muka yi da sashi insha Allah sai mu samu wannan hadisi duka hadisi muqaddima ta kumshi hadisi 166 ne ina ga 166 to mun kawo hadisi na 128 muka tsaya kenan muka yi da sashi in Allah ya sa da sauran lokaci ko zuwa fatara saniya musa wannan abun ga sabon littahi al-ba'isul hasis kin fitsar ulumul hadith a bara inda muka tsaya nam Allah ba azizin in sarif labas fa inda muka tsaya bara shine zan mu tashi bara a inda muka tsaya ina ga darasi ko na 10 ne mun yi darasi 10 ne cikin wannan muqaddima muna cikin babubukan da Ibn Majah yake kawo mana bayanin faralar sahabbai mun ga fadlul Zubair radiyallahu anhu yanzu inda zan mu tashi shine fadla ta Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya kulla shi dan saboda mazhabin ahlus sunna ne malaman hadisi ganin girman sahabbai da darajar su da mutuncin su sabanin ƴan Shi'a da suke zazzagin su da cin mutuncin su to shi yasa duk wanda galibi wanda suke wallafa littattafai akan aqida sai sun yi bayanin faralar sahabbai to shi ma haka ne kuma malaman hadisi suna kawowa cikin littattafan su hadisan da ke bayanin faralar sahabbai ko daidaikun su ko kuma jama'a su gaba daya to Ibn Majah ne yana daukan daidayan su yana bayanin faralar kowanne daga ciki فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرلا تسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديثنا دليل 20 ترى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى كتوى حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال كتوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغى منزان الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه li ahadin kai ma ra'aitu rasulullah ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a abuwaihi li ahadin ya hada ma'aihon shi bi ga wani gaira sa'ad ibn malik banda sa'ad ibn malik fa innahu qala lahu yawm uhud dan ya gaya ma sa'ad rana uhud yace irmi sa'ad fidaka abi wa ummi annabi yace ma sa'ad ige hon kibiya ya kai Sa'ad fansakka ma'ayyata da ma'ayyina yace ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma haka sai Sa'ad ibn Abi Waqqas sharhi anan gurin da yake cewa banga ba ya hada ma wani yace ma wani fidaka abi wa ummi yace yadda za a hada tsakanin shi da khabar kin Zubair Aliyu bai tsinkaye ba bai samu ba abinda aka fada ma Zubair kin can baya a cikin faralar Zubair ma Annabi ya ga ma Zubair cewa fidaka abi wa ummi kuma nan gashi yana cewa bai taba ganin Annabi ya ma wani baban da Sa'ad to sai yace abinda za a hada kan hadisan ba cin karo da juna bane Ali yana magana a iya sanin shi iya sanin shi Sa'ad ibn Abi Waqqas aka ma wannan bai da labari na cewa amma Zubair zahiri al-idla'u al-muqayyad bir-ru'ya bi nafsihi aw sama'u bi nafsihi bila wasita yana nihin bai gani ba gaba da gaba ko da ya ji labarin wancan an ce an ga ma Sa'ad amma da wannan Zubair da wasita ne amma shi ya gani gaban shi Annabi ya ga ma wani cewa fidaka abi wa ummi shine yake nihi hadisi na 100 wancan hadisin Bukhari da Muslim ma sun huddo shi hadisi na 130 al-Imam Ibn Majah yake cewa haddathana Muhammad ibn Rum anba'ana Lais ibn Sa'ad wa haddathana Hisham ibn Ammar haddathana Hatim ibn Isma'il wa Isma'il ibn Ayyash an Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyib qala yake cewa sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas naji Sa'ad dan Abi Waqqas yana cewa laqad jama'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud abway haqiqa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mana ma'ayhon shi biyu fa qala yake ce min rana Uhud yace irmi fidaka abi wa ummi igiwa kan saka ma'ayyata da ma'ayhina al-Imam Sindi mai sharhin mai ta'liqi akan Sunan Ibn Majah yake cewa zakarahu li bayan jaz zalika shar'an aw li madhi bi nafsi fi maqamin iktada zalika shar'an nan gurin Sa'ad yaban kan shi ne yake cewa ga annabin da har annabiyan mushi yaban kai ku mun san cewa an hana shi a shari'a yace to wannan yana nunin cewa idan lokacin da mutum bai ji tsoron gururi ba da rudu yana iya fadar wani abin da ya shahi yaban kan shi ko kuma wani gurin da ya cancanci ayi haka nan kin bukata ta bada wannan hadisi na 100 shi ma wancan hadisi ne wanda yake sahihi Bukhari da Muslim sun huddo shi hadisi na 130 Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Abdullah ibn Idris wa Khali ya'ala wa Waqi'u an Isma'il an Qais yake cewa sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqul naji Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cewa inni la awwalul arab rama bi sahmin fi sabilillah ni ne harkon balaraban da yayi halbi da kibiya a cikin jihadi dan Allah hadisin Bukhari da Muslim suka huddo shi maganan da yake hodi yana nihin larabawan da yake tare da su a wannan lokacin ba yana nihin tun a duniya ba fala yarudu annahu min aina alima zalik yana kan wani doka cewa yana nihin tun a duniya ba larabawan sai akwai wanda suka yi jihadi kahin al'umma Annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana nihin wanda yake magana tare da su kuma nan gurin yace ba za a mushi raddin ba cewa ta ina ya san haka dan saboda bai da labarin wasu wanda suka zo gabanin shi sai a ce tana yiwa ya kasance ya samu labarin ne ta hanyar Annabi alaihi salatu wassalam wasu kuma ka ce shine farkon su cikin farkon mayakan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika daga shekara 2 ta bayan hijira da shugaban su Abu Ubaida ibn al-Haris aqada lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam liwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa mushi tuta aka tahi jihadi wa huwa awwalul liwa'in ukira liqital abi sufyan ita ce farkon tutar da aka kulla dan saboda yakar abu sufyan ibn harb da mushrikai wanda yaki bi abu tsakanin sa ba sai dai Sa'ad yayi halbi da kibiya a cikin su sai zamana shine farkon wanda ya halbi da kibiya a cikin musulunci wannan kuma cikin shekara ta farko ne daga hijira tsakanin yakin da ya abu tsakanin musulmai da mushrikai hadisi na 132 al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Masruq ibn Mazrban haddathana Yahya ibn Zaida an Hashim ibn Hashim qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib yaqul qala Sa'ad ibn Abi Waqqas ma aslama ahadun fil yawm allazi aslamtu fi babu wani wanda ya musulunta a cikin ranar da nan musulunta yace walaqad makastu sab'ata ayyam haqiqa na zamna kwana 7 wa inni la sulusul islam ni sulusun musulunci ne 1/3 ne na musulunci kwana 7 da yake cewa aslama babu wanda ya musulunta shine farkon wanda ya musulunta yace la Allah haza fi za'amini mai yuwa wannan yana a tunanin shi ne li anna Abubakar saboda Abubakar da Aliyu da Bilal da Khadija da Zaid ibn Harisa duk sun musulunta kahin shi sai dai shi bai san bace ya da musuluncin su dan saboda mutane da farkon kowa musuluncin shi a boye yake kenan shi wannan a sanin shi yake magana da yake cewa ni ne sulusun musulunci dai bisa uku musulunci har kwana bakwai al-Imam Tibbi yake cewa yana nihin a ranar da nan musulunta ni ne sulusun wanda ya musulunta daya daga cikin wanda suka musulunta cikin guda bakwai din yace wa haza la yakhlu an iskal wannan dai ba a rasa iskali a cikin shi faqad aslama qablahu jama'a kahin shi akwai jama'a da dama da suka musulunta kama Abubakar da Aliyu da Zaid da wasun su sai a dauka akan cewa wannan daidai gurgurdan ilimin shi kenan iri-irin wannan su ne hadisan da kama ɗan shi'a ko masu sukar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba su san taujihin da ake musu ba za su dauka cewa yayi ƙarya su ci mutuncin shi su zage shi tunda ga wasu can wanda sun musulunci sun riga shi musulunci diyawa su Abubakar da Umar da Khadija da su Aliyu duk sun riga shi musulunta to amma kuma yake cewa shine harkon wanda ya musulunta to amma wannan sai a ce a iya sanin shi yake nihi dan saboda lokacin da suka musulunta a boye ne ba wanda yake bayyana musuluncin shi batta yiwa wani ya san su wane ne musulmi a garin in ba bayyanawa akai ba idan mutum bai nura ba sai dauka cewa yayi ƙarya ya ƙaryata shi ibn hajar yake cewa sabofi fihi anna man aslama fi ibtida'il amr kana yukhfi islamahu ibn hajar yace saboda sababi wannan akwai hutula duhu yayi yawa rubutun karan haska mu hutula Ibn Hajar yake cewa sababin wannan dan saboda musuluncin a lokacin kowa boye musuluncin shi yake yi shi yasa an ba nan me yace akwai yana nihin cewa shi na uku musulunci ne sulusun musulunci biyun da yake nihi Abubakar da Khadija sai dai istiya kawo bayanin cikin al-Isti'ab wannan bayanin faralata wannan sahabi kenan Sa'ad ibn Abi Waqqas sai fada'irul ashara radiyallahu anhu farala babun farala ta sahabbai guda goma da aka ma albushar da aljanna Allah ya rada su hadisi na 133 al-imam ibn majah yake cewa haddathana hisham ibn ammar haddathana isa ibn yunus haddathana sadaqah ibn musanna abul musanna an-nakhai an jaddihi rayyah ibn al-haris sami'a sa'ad ibn zaid yaji sa'ad ibn zaid ibn amr ibn nufail yaqulu yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashara annabi ya kasance daya daga cikin guda goma sallam fa qala abubakar fil janna sai annabi yake cewa abubakar dan aljanna ne wa umar fil janna umar dan aljanna ne wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa sa'd fil janna wa abdurrahman fil janna fa qila lahu man tasi aka ce mishi wane ne na taran kada sai yace ana ni yana nihin sa'd ibn wannan kenan yana nihin sa'id ibn zaid radiyallahu anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata ruwaya ya ambaci cewa Abu Ubaida ibn al-Jarrah anan gurin babu shi amma babu cin karo da juna dan saboda wannan a wani majalisi ne Annabi ya zana su kuma wa'ancan a wani majalisin ne daban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su kuma dama ba ana nihin su kadai ne yan aljanna ba illa iyaka wannan wanda aka ba albushir ne a zahiri aka hada su a guri daya hadisi na 134 al-Imam yake cewa حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي ادي عن شعبه عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن زالب عن سعيد بن زيد قال اشهد على رسول الله نا شهدا ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqulu ni naji shi yana cewa usbut hira tabbata ya kai dutsin hira fama alayka illa nabiyyun aw siddiq ba wanda ke busa kanka sai annabi ko siddiqi aw shahid ko shahidi wa addahum rasulullah wa addahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai kilga su yace Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Ibn Auf wa Sa'id ibn Zaid har zuwa karshe cikin wannan hadisin akwai mu'jiza mai dama mai girma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki ya bada labarin cewa wa'annan shahidai ne kuma dukkan su sun mutu a shahada banda annabin shi kadai sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana cikin shahidai dan saboda Umar da Usman da Ali da Talha da Zubair duk an kashe su akan zalunci duk shahidai ne dukkan su wannan guda ukun kisan su sananne ne Zubair an kashe shi a Wadi Siba a kusa da Basra a cikin Waqa'atul Jamal yana mai hutawa daga yaki ya huta daga yaki haka nan Talha ya nisanci mutane yana mai nisantar mai hutuna amma wata kibiya ta je ta same shi ta kashe shi ya tabbata cewa kisan shi kisa ne na zalunci shi ma shahidi ne abinda ake nihi da shahidai cikin hukuncin lahira da kuma girman lada amma a cikin duniya za a musu wanka a yi musu sallah. A cikin bayanin faralar wa'an cikin wannan hadisin akwai bayanin faralar wa'an nan da aka hada da kuma tabbatar da bambancewa tsakanin al-hijara wa jawazu tazkiya wa sana'a halaccin yaban mutun da kuma yaba mishi ga abin da ya a gaban huskashi in ba a jin tsoron fitina dan gasa a gaban sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayyabe su amma ambatan Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin shahidai qadi yake cewa an kira shi da shahidi dan saboda an mishi sheda cikin a sheda ta aljanna ba sheda ta zai mutu a cikin yaki ba. Al-Imam Mulla Ali al-Qari yake cewa ambatan Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin shahidai anan yana da mushkila dan Sa'ad ya mutu a cikin bainin shi a gurin da ake cewa aqiq sai dai wannan a dauke shi akan cewa galibin sa Annabi yake nihi galibin wanda suke bisa dutsen Hiraqin nan shahidai ne kuma mun gani su duka shi ɗaya ne bai kasance ba kamar yadda ya zo ya ambata wastashkala bi Sa'ad annahu ghairu maqtul Sa'ad an kawo iskalin cewa saboda shi ba an kashe shi bane ba taujihin kuma shine yadda aka fada na gaba sai Fadlu Abi Ubaidah ibn al-Jarrah bayan ya kawo su goma sai kuma daidaiku Abu Ubaidah ibn al-Jarrah al-Imam Abu Dawud yake cewa Ibn Majah kai haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Waqi'u an Sufyan wa haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Shu'bah jami'an an Abi Ishaq an Silat ibn Zufar an Huzaifa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ahli Najran Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ahli Najran sa'aba asma akum rajulan aminan lalle tabbas zan tura muku wani mutum wanda yake amintacce haƙa amin amini na gaske na haƙiƙa fatasharrafa lahu an-nas mutane kowa ke dago wuyan shi ya samu cewa shi za a tura dan ya samu wannan siffa fa ba'asa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sai Annabi ya aika musu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ganan yabo ne tsantsashi ga abin nan sindi yake cewa ai ya kai matuƙa ta ƙarshe a wajen aminci da amana wasu ka ce amana wannan gurin ma amana dukkan sahabbai suna da amana gabaki ɗayan su sai dai Annabi ya kebance Sa'ad dan saboda yana da doriya akan wannan siffa gabaki ɗaya kamar yadda ake cewa Abubakar Siddiq dukkan su sahabbai masu gaskiya ne amma sai aka kebance shi dan saboda hin sauran da yayi hadisi na gaba haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Yahya ibn Adam haddathana Isra'il أنا أبي إسحاق أنا سيلة بن زفر أنا عبد الله زفر أنا عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أبي أبيرة بن الجراح النبي صلى الله عليه وسلم أبي أبيرة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة وأن شيني أمنتشن وأن الأمة وقع الأمة وأن يبوني أبو أبيرة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأن بقية الصحابة nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu dauki sarki ya mana gafara satin gaba zan mu tashi Fadlu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kamar a yadda muka gani cikin muzakira ai mun ga cewa al-athar shine wanda yazo daga maganganun sahabbai ko tabi'ai ko kuma ayyukan su yadda muka gani a can amma in aka ce al-athar ana nihin hadisi wanda ya karaba ga Annabi sai an kawo shi da kaidi a ce wa fil asr anin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai asan marfu'i yake ne amma an ce wa fil athar ko ana nihin maganganun sahabbai ko tabi'ai ko ayyukan su a istilahin malaman hadisi eh la musajjal